daukakan su komai ilimin da suka samu dole su kasance mabiya annabi babu daya a cikin su wanda zai ce ni fa ina da hanya ta na samun komai daga Allah ba ruwa na da annabi Muhammad ba wanda ya isa faɗi haka saboda haka wato annabawa Allah ubangiji ya aiko su ya ba su komai amma ya ceɗe su ga wasu sifofi sifofi ba sa canzawa na daya asiku kowane annabi manzo yana da gaskiya kariya baya shiga cikin harka kowane annabi
wannan siffa ya tabbata
ya tabbata da gaskiya sannan kuma al amana
akwai amana
akwai amana kiyaye amana fa'inci cin amana baya shiga cikin harkar annabi cikin harkar duniya ko lahira gaba daya
kowane irin annabi
wanda Allah ya koyi siffa na uku ita ce alfasana kowane annabi ba mutumin da ya isa ya yaudare shi ko kuma wani mutum ya aikata wani abu gaban shi a gaban shi ba zai fahimta ba Allah ba su hajikancin da ta kece duk wani wasu shamakai na fahimta
saboda haka abin da
suka gani abin da su san me ake nufi da shi saboda haka waɗannan sifofi suna tare da su don haka baka samun annabi matsayaci baka samun annabi kha'inci mai kha'inci ko kuma
kha'incin amana
mai cin amana baka samun wani annabi wanda dalili wanda bai fahimci komai ba zaka samu shi
duk wa'annan ba zaka
ba ba zaka samu wa'annan sifofi tare da annabawa ba akwai wata siffa ta fudu wanda Allah ya ba annabawa ya kiyaye su daga aikata wani abu wanda yake ba daidai ba shine isma Allah ba su isma duk annabi in ya faɗi abu to lamarin annabawa daban mamaki misali dai kaga kusa abu ne haramtacce amma lokacin da ana yaƙi musulmi sai kashe kafiri ya kashe kafiri kafiri ya rasa ransa a wannan kisa amma ba za a rubuta mishi laifi
to me don yayi abin da Allah ya ce a yi ne
kamar mutumin da ya kashe wani shari'a ta yi hukunci a kansa a kashe shi ta aka samu jallar mutumin da zai je zartar da sifa da hannun shi dinnan ko irin sojojin nan masu harbi aka harbe shi aka kashe a wurin Allah ba su yi laifi sun da dai aka aikata abin daidai da umarnin Allah saboda haka annabawa duk abin da suke yi ka yarda ce ne sabanin waliyyi laifi ba ya shiga zuciyar annabi aikin zunubi ba ya shiga cikin zuciyar annabi shaidan baya samu wasa baya samu yin wasa da zuciyar annabi saboda wannan zuciya Allah ya riga an kebe ta ya tsarkake ta ya shamake ta ya kiyaye ta
alhamdulillah akramuk Allah
to
sai wannan da mu tsaya
to babu ne shi
sai wannan sai insha Allah
to babu ne
to sai ga yatan kan
ci gaba
da wannan shi
to madalla
namu mai ban mai albarka
madalla to Allah ya taimake
mu jama'a anan muka zo kashin shirin sai kuma wani sati insha Allah zan sake gare ta Sheikh Sharif Ibrahim Salih da zai ci gaba da wannan shiri na mu na hikima muku insha Allah amma da jinsa ni ne kuma sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
qad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqq